أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 25 غواتن شعبان شيني واتنا تقوص أتكين واتن المسلنتي هجران من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إياه لدري حدود 36 يعين دي دا شابيو غواتن شدا شكرا دبو بيدا kuma shafiya. Kamar yadda bayani ya gabata cewa munasabar wannan aure dan uwa ne daga cikin ƴan uwa Allah ya azurta shi da karuwa ta aure malam alfa, muna roƙon Allah ta'ala wannan aure Allah ya sa masa albarka, Allah ya sa a ci gara da aka yi, Allah kuma ya ba su zuri'a tayyiba, sannan Allah kuma ya ci gaba da azurta shi da hanyoyi na halal, wanda zai ci gaba da tawainiya akan matar wanda ba su da shi, kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su. Wanda kuma suke da shi ake fuskantar wasu matsaloli, muna roƙon Allah ta'ala ya kawar da matsalolin domin a samu a ci gaba da zama ba tare da ainihin wato matsala ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mutum daya da Allah madaukakin sarki ya turo doran duniyan nan, kuma a matsayin sa na annabin ƙarshe da babu wani annabi da zai ƙara zuwa bayan shi. Wannan yasa bangarori na kalmar shahada ta kunshi jumloli ne guda biyu, shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Daga la ilaha illallah sai kuma muhammadun rasulullah. Wa'innan kalmomi na la ilaha illallah muhammadun rasulullah da yawa daga cikin kafirin Qurayshawa sun kiyadda su furta wannan kalmar saboda sun san abinda kalmar ta kunsa. Amma da yawa daga cikin wanda suke nasaba kansu zuwa ga musulunci yanzu suna faɗar kalman amma ba su san kalman mai ta kunsa ba. Wannan yasa zaka ga mutum yana la ilaha illallah kuma furdi dan mushriki ne, saboda yana faɗar kalman amma bai san me yake faɗa ba. To dan haka kalma ta la ilaha illallah, malamai suka ce wannan la din lati lan nafiya lil jinsi. Ita kuma malamai na lugha idan suka ce lan nafiya lil jinsi ta kore kowane irin jinsi a duniya, kamar yadda Allah yake la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wannan la khaira din lati nafiya lil jinsi ta kore cewa gabaki daya duk mutum din da mutane ke zauna su a duniya babu alheri indai ba mutum din da aka zauna dan abu guda uku nan ba, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa yace al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, sai yace la zulma al yawma. La zulma al yawma din nan da ya faɗa zalunci karamin ko babba babu yadda za a yi Allah ya yi shi, dan yace inna Allah la yuzlimu mithqala zarra, Allah ba zai zalunci ga kwatankwaciyar ƙwayar zarra. To idan ka ce la, wannan ladin nafiya ce liljinsu ta kore kowane irin jinsin abun bauta a duniya, sawa'un annabi ne, mala'ika ne, kowaye matuƙar halitta ne shi, to ta kore shi a matsayin bauta. shi yasa a wajen irabi suke cewa la'in nafiya ce lil jinsi ilaha mabniun ne fi mahallin nasbin ismu lan nafiya lil jinsi idan aka samu lan nafiya lil jinsi aka samu sunan lan nafiya lil jinsi yanzu ana buƙatar khabar din ta da aka suka ce la ilaha illa din adatul muslim adatul istisna'in ne mulgatil la amala lahu saboda nafiya ya gabace shi da aka sai zamanto la ilaha illa Allah badal ne min khabarin mahzufun taqdiruhu la ilaha haqqun illa Allah babu wani abun bauta na gaskiya a duniya in ba Allah subhanahu wata'ala ba daga lokacin da ka fade ta duk wani wanda aka bauta mu in ba Allah bane to ba bauta ta gaskiya aka yi masa ba kuma an dora bauta inda bai kamata a dora bautar ba kuma an bauta mu wanda bai kamata a bauta masa ba wannan yasa Allah ta'ala ya faɗi cewa ma kana li bashar bai yi wa ga wani mutum kowaye shi an yi utiyahu Allahul kitabu wal hukma wan nubuwa saboda Allah ya bashi hukunci ya bashi annabta thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillahi sannan yazo ya ce wa mutane ku kyale ni ku kyale Allah ku bauta mun Allah ya ce walakin kunu rabbaniina sai dai ce ku zama rabbaniina saboda bima kuntum tu'allimul kitaba saboda abinda kuke koya na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abinda kuke karantarwa shi yasa malamai suka ce Abdullahi dan Mas'ud yace su malamai na Allah suna farawa mutane da karatu na kasa ne kafin a tafi sama sannan yana karatu yana kokarin ya ƙara karatu dan haka sai Allah yace wala ya amurku babu yadda za a yi Allah ya umarce ku an tattakhidul mala'ikata ku rike mala'iku wan nabiyina da annabawa a maimakon Allah subhanahu wata'ala shi yasa sai ya ce aya amurukum bil kufri yanzu Allah zai umarce ku ya ce ku yi kafirci ba da idan antum muslimuna bayan da kuna muslimi babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya haka kamar yadda ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana in suka aikata wata gingime mai tabargaza sai su ce ai wannan tabargazar da muka yi mun samu iyayenmu akai suna yi kuma wallahu amarna biha Allah ne ma ya umarni ya ce mu Allah sai ce kul ka ce musu inna Allaha la ya'muru bil fahsha babu yadda za a yi Allah ya umarni ya ce ai abu mara kyau ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lam kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'ud saboda fariqan fil jannati wa fariqan hada wa fariqan haqqo 'alayhim ad-dalala wasu bangare suna kai shiriya wasu bangaren kuma dama ya tantanta idan an je lahira dole sai sun shiga wuta inda Allah subhanahu wata'ala to wannan bangare na kalmar shahada na la ilaha illallah kenan shi yasa Allah ya faɗa yace zalika bi anna Allah huwa al-haqq Allah shine tilo abun bauta kwaya daya wa anna ma yad'una min dunihi wanda ake bauta mu kuma bayan Allah huwal batil shine ainihin wato banna mun waye gari mun samu kanmu cikin wani yanayi a yanzu da tun ana taba mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zage su a cikin mutuncin su kaji wani ya fito ya ce Nelson Mandela da ya mutu to wannan Nelson Mandela ma ya fi sayyidi Abubakar kaji wani ya fito ya ce wato Sharon wannan arnan na Isra'ila idan yana da kare karen Sharon ya fi Abubakar da Umar wannan bid'ar akwai ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ta tsallaka ta wuce aka dawo ana kai farmaki kan allantakar subhanahu wata'ala kan allantakar ubangiji ake kai farmaki a nan gurin akwai waƙoƙi za su kai kusan guda 18 da aka yi dacin ana waƙoƙi ana cewa ana yabon annabi annabin aka ɗauki matsayin da ba nashi ba aka bashi in kai magana a ce maka makiyin annabi to asali dama ba annabin bane target, akwai mutanen da ake da target a kansu. Yanzu wannan da ya zo yi wannan wakar ba sai na kira sunansa ba, amma a ciki akwai wanda yake cewa waye ba kai ba mutum juwai rafisan iyakar masu gudu, wanda ka danne ya danne, wanda ka raya ya rayu, ba a yi maka gaggawa Mahamudu dole a duka ma, waye yake rayawa? Amma ya ce manzon Allah wanda ka raya ya rayu, wanda ka danne ya danne, ba a yi maka gaggawa Mahamudu dole a duka ma. Banda guluwi wuce gona da iri da aka yi, to sai ga wasu waƙoƙi suna fita yanzu. A cikin irin waɗannan waƙoƙin sai ka ji ana waƙa, amshin waƙar shi ne Shehu Kauna na tafin hannunka. Kwanaki na san waƙar Shehu baka haifa ba, haihuwarka ƙarya ne. Ta zazzagaya da yawan ku kun ji wannan waƙar. Allahu la ilaha illa huwa, aka ce ba kowa ba ne Shehu ne. Aiko annabawa Shehu ne. Lam yalid wa lam yulad Shehu ne. Dama amshin waka kenan, Shehu baka haifa ba, haihuwarka ƙarya ne. Lam yalid wa lam yulad Shehu duka dishi ne. Amma abin da yake ba mu mamaki, kun ga bala'in da aka mutu, ai na faɗa kwanaki a nan gurin nazo. Da nazo nan gurin na lura mutanen unguwan nan hatta lokacin su zo masallaci da wuri ba su da shi. Na yi sallar juma'a nan gurin har aka tada sallar juma'a masallaci bai cika ba. Ana can an tafi harkar neman duniya. A cikin kwana bakwai mutum ba shi da kwana ɗaya da zai zo ya ɗan yi squeezing ɗin wasu abubuwa. Ko baka isa ka samu duniyar yadda kake so ba, yadda Allah yake so ka same ta haka za ka samu. To idan mutane ana kai farmaki kan allantakar Ubangiji ba wani mai yin a wani abu, to billahi allazi la ilaha illa huwa, ku je ku rubuta ku aji, ko ban da rai sai kun faɗa. Kun ga bala'in da aka ceto, to wallahi tallahi sai an fita daga wanda ya fi wannan an faɗa, an fita daga irin wannan an faɗa wanda ya fi wannan. A ƙasar nan ne yanzu ake yin waƙoƙi, amshin waƙar shi ne an kinya su Uban Allah. A ƙidar da ko Yahudu da Nasara ba su da ita, kinya su Uban wa? Uban Allah. Yahudawa da Kiristoci cewa suka yi Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa. Amma wannan maganar da suka faɗa, Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu, sama takan kusa ta tsatsage, watan shaqqul ardu, ƙasa ta daddare, wata khirrul jibalu, duwatsun su faffaɗo, hadda an da aulin rahmani walada. Saboda an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa, Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani, duk wanda ke sama da ƙasa idan an tsaida alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya yana matsayin bawa ne, ba yana matsayin abokin Allah ko wan Allah ko ƙanin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan yana daga cikin waƙoƙi da suke ainihin wato zazzagayawa a yanzu a wannan zamanin da muke ainihin wato ciki. Da haka zan kunna ɗaya daga cikinsu, suna da yawa. Thank you. Ina jin wasu ba sa jin abinda ake faɗa. Wai wasu sun ce Allah ba shi da uba. To bai da uba to shi shege ne. Dan haka yana da uba ne, uba ne shine Inyasi. Dan haka shi Ibrahim Inyasi ya ma wuce matsayin Allah ma shi uban Allah ne. Kuma irin wayannan waƙoƙin suna zagayawa mutane kowa ba ruwan shi kuma kuna tsammanin Allah ya kyale ku ku zauna lafiya. Wallahi ku dai ne wadara ku. Kuma ina rantsi muku da Allah in dai wannan abun ya ci gaba billahi allazi la ilaha illa huwa babu hadi zai shugabanci kasar nan ba ko sahabi ne bai sai zauna ta kasar nan lafiya ba aqidar da yahudu da nasara ba su da ita amma gashi ana waƙoƙi yanda tana yaduwa amma tunda ba abincin mutane aka taba ba ba abu bane da yake da alaka da arziki kowa ya wani ma yanzu wata kila in ba yanzu da nake magana ba bai san da irin wa'annan waƙoƙin ba domin kuma muna da irin waɗannan sun kai guda 18 da aka yi a munasabobi daban-daban ana yi to irin wannan ta kai ga har yanzu akwai wanda abinda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ba su sani ba saboda su abinda ya dame su a rayuwa harkar abinci kawai ya dame su harkar abinci kawai ya dame su to wannan yana daga ciki Annabi Musa ya je garin Madiyana Misra yana dawowa akan hanya Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi yace masa wa ma tilka hal ataka hadith Musa ijra'a naran fa qala li ahlihim qusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari falamma ataha nudiya ya Musa lokacin da Annabi Musa ya zo Allah ya ce masa wa ana khtartuka ni na zabe ka fastami ilma yuha ka saurari abinda zan maka wahayi Allah ya ce masa innani ana Allah wanda yake magana da kai shine Allah subhanahu wataala sai ya ce masa la ilaha illa ana babu wani abun bautawa da gaskiya in ba ni ba dan ka fa'buduni ka bauta mu sannan wa aqimus salata li zikri ka tsaya da sallah dan tunawa da ni inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tas'a Allah yace masa alkiyama za ta zo kowa sai na saka masa da abin yake anan garin akwai malami daga cikin malamai da ya taba fada akwai kasa din na radio yace Annabi Musa ya je miƙati yana so yaga Allah wane shi yaga Allah inda baya dariga waye ganin Allah da magana da Allah baya hannun kowa yana hannun Shehu Ibrahim kuma yace duk dan dariƙa kada wanda ya kuskura ya sa ran shiga aljanna su sun yi ibada tayi uba yanzu ba shi ma suke bin Allah me za su yi da aljanna sai ka ce wasu laburori anan garin anan ungoshanu malamin ya zauna anan garin ake wannan to farmaki kan allantakar ubangiji ana nan ana yi kamar yadda kuka ji wannan waƙar baba uban Allah Inyasi ɗaya ne daga cikin waƙoƙin da aka yi wanda sun fi guda 18 kuma wanda suke wannan waƙoƙin suna nan suna zazzagayawa suna yawo ana ci gaba da ganin su kuma suna harkokin su babu wani abu da yake faruwa wannan yana nan samari kuma ana kukkunna waƙoƙin a gurare da dama ana siya ana ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadithul qudsi yace shatama ibn adam yace Allah subhanahu wataala yace dan adam yana zagi na yace wa ma yambagi lahu an yashtumani ko bai dace dan adam ya zagi Allah ba yace wa kazzaba ibn adam dan adam yana ƙaryata ne kuma bai dace a ce dan adam ya ƙaryata Allah subhanahu wataala ba sai manzon Allah yake cewa abinda Allah yake nufi fa amma shatmuhu iyaya maganar da dan adam yake yi ya fada a matsayin zagin Allah subhanahu wataala maganar da ake jingina masa a ce Allah yana da da yana da mata yace yaya za a yi a ce ina da mata ina ya za a ce ina da da walam attakhidhu waladan walam takul lahu sahiba wa ana alwahid as-samad al-ahad nace ni ne makadaici daya dayan da ba abun bauta da gaskiya sai shi kowa idan yana da bukata shi yake dinfara idan an ce Allah madaukakin sarki yana da da zage shi ne ya kuma cewa akwai uban Allah bayan shi yace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan bi haifu kuwa ba kuma shi ba wanda ya haife shi kuma ba wani wanda zaka ce wai sa'an Allah ne to ballanta na ma har a zo a samu uban Allah a cikin wannan al'ummar ake wannan to wannan janibin daban da haka akwai wata ka'ida idan al'ummar musulmi suna so duk bala'in su da matsalar su Allah ya tare musu to su tashi su kuma abin da ya damu da addinin Allah ita ce damuwar su ita kuma ta su damuwar sai Allah ya dauke musu amma mutum aka ci gaba da zama haka to shikenan za a fita daga wata rigimar kuma a shiga wa a shiga wata rigimar a fita daga wata rigimar a shiga wata rigimar wannan shine bangare na la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wataala ba duk wanda aka bauta ma ba Allah ba to ba bauta bace ta gaskiya shi yasa wayannan mutanen da suka zo sai suka gina soyayyar malaman su a zukatun daliban sama da soyayyar Allah da manzon Allah in ka cire daliban da ba sunna ba ce ta karanta dukkan raguwar daliban sun fi ganin girman malaman su sama da girman Allah da annabi Allah madaukakin sarki ya faɗa abubuwa da yi a cikin suratul baqara yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin yadda Allah ya halicci sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahari da yadda dare da rana suke sassabawa halittar sama da ƙasa ɗaya ne daga cikin manyan ayoyi da Allah yake nuna ma ɗan adam dan a yadda akwai shi a bauta masa bauta da ta dace da shi saboda duk wani injiniya da zai maka gini to yana buƙatar sai ya kafa fila da dirkar da zai rike masa ginin yanzu wannan masallacin ba zai iya zama ba shi kadai in aka cire wannan ginshikan aka cire wannan bangon da wannan aka ce ana so rufin nan ya zauna shi kadai ba zai yi ba amma Allah madaukakin sarki saboda shi al-azizu ne yayi sammai guda bakwai wata saman wata ba tare da ya kafa dirkar da za ta rike saman ba saman ma Allah subhanahu wataala shi yake rike da ita shi yasa yake inna fi khalqis samawati wal ardi shi yasa duk yadda dan adam yake ganin an halicce shi sai Allah yake to la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi girma fiye da halitta ɗan adam sai yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari da yadda dare da wuni suke sassabawa jiya muna alhamis yau muna wa juma'a gobe muna asabar idan wannan juma'a ta tafi ba za ta ƙara zuwa ba wata sabuwa ce za ta dawo Allah sai yace to inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari والفرق التي تجري في البحر بما ينفق الناس ده kwalkwale da mutane ke hawa a cikin teku idan ka je Lagos da wasu gurare inda suke da ruwa akwai jirgin da zaka gani kwalkwale yayi girman unguwar nan ga gidaje da komai mutum dubunne a ciki ana rayuwa wani ya mamanta cewa a ruwe kuma jirgin haka zai tashi ya hau ruwa ya tafi kuma bai nitse ba amma da zaka je ka saki wannan wayar a ruwan kuma sai wayar ta nitse waye ya rike wancan ya rike wannan Allah subhanahu wataala shi yasa yace wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas sama'i min ma'in da abinda Allah yake saukarwa mutane na ruwa daga sama. Ka taba ganin an rasa ruwa a jiha, an ci aje wajen commissioning ruwa, ce to kai mata baci ba ruwa, dan haka muna roƙon ka yadda za a yi, tunda kai ne commissioner ruwa, kai ruwa me dace? Yace kuma ba ku da hankali. Shi yasa Allah yake kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran, in aka waye gari rijiyoyin garin nan Allah ya kafar da su, wannan riba Kaduna ta kaje. Allah yake faman ya'tikum bima'in mayy, waye sai zai fuffugo da wannan ruwan? Babu. Wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha, Allah ya rayar da kasa bayan kasar ta mutu. Wabassa fiha min kulli dabbatin, da abinda Allah ya yada na kowane abu mai tafiya a doran kasa, sannan wata siritin riyahi, da kuma yadda Allah yake sarrafa iska. Yanzu wannan iskar da za a ce an ba kamfanin MTN dama yau zuwa gobe su sata a sto su kulle, sai wanda ya register sannan zai shaƙe iska, in ba ka register da su ba ka yi ba shaƙen iska. Da daga yanzu zuwa gobe Allah kaɗai sun gawowacin mutum miliyan nawa za a yi a duniya. Amma Allah sai bai bar sarrafa iska a hannun kowa ba, sai bar ta a hannun shi. Yake wata siritin riyahi was sahabi, ga kuma girgiji. Yanzu wannan ruwan da ake aurowa daga sama, da irin in za a yi ruwa ana auro shi ne daga sama, kamar yadda yake auno drum. In za ka tuntsarar da ruwa a drum, ai turo shi kawai za ka yi. To da haka ake an kai ruwa daga sama, da duk gine-ginen da kowa ya tashi aiki. Amma Allah sai ya sa girgiji, sai ya zama kamar shi ne rariyar da idan an zubo ruwan yake sa ruwan yana sauka daidai da yadda ba zai dinga cutar da mutane ba. Allah madaukakin sarki sai ya ce amma la ayatin liqaumin yaqilun, akwai abun lura cikin wannan aikin da Allah yake, amma ba ga kowa ba, ga mutumin da yake da hankali. To na daga cikin matsalar da bid'a take da shi shine zaka iya ganin mutum kamar yana da wayo, kuma wawa ne ki daku mai bai da hankali wallahi. Shi yasa sai kaga mutum ya dauki shekaru yana karatun lugha, yana karatun fiqh, ya dade yana karatun fiqh, yana karatun lugha, amma wallahi saboda bid'a ta zo ta mai kakatutu, sai Allah ya cire hasin ilimin da albarkar ilimin. Yaron da ya fara karatu shekara 4 5 7 sai kaga idan matsala ta ilimi ta taso ba zai tattauna da shi ba. Saboda in za a yi jahiliya sai dai a kawo Qur'ani a kawo hadisi, shi kuma mai san Qur'ani da hadisi ba daga fiqh sai lugha ya sani, shikenan. Da haka sai Allah ya zare ma karatun albarka, shine abin da ke faruwa. Sai ce amma fa duk da wannan aikin da Allah ya faɗa yayi, akwai wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yattakhidhu min dunillahi andada, wanda suka dauki wasu kishiyoyi suka riki kuma bayan Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah. Yadda kake son Allah kake kaunar Allah, to kishiyoyin kuma haka suke son su suke kaunar su. Shi yasa Allah sai yace walladina amanu ashaddu hubban lillahi, in dai akwai imani na gaskiya to kafi son Allah sama da kowa a duniya. Shi yasa manzon Allah yake salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su ya samu imani mai zaki. Na farko yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahuma, duk wanda ya fi son Allah da annabi sama da su akan komai a duniya, to wannan ya samu imani mai zaki, inji manzon Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah. Sai Allah madaukakin sarki yace walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azab, idh yarawna al'azaba, wanda suke wannan zaluncin a lokacin da za su ga bala'i a lahira, duk wata dangantaka ta yanki, to a lokacin za a dawo ana rantsaran ji. Bayan waɗannan waƙoƙin sun ci gaba da bibiyo baya, ana yin lokaci bayan lokaci, wannan maulidin da aka zo aka kirkira da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da kowa ya san yadda ake maulidi, ba a yin tildan ada, ba a kwana, amma yanzu tildan ake kwana ake. In ka kewaya inda ake yi, za ka dinga ganin yan mata da samari lungu-lungu, kowa ya makali da tasa budurwa. Tun ana maulidin annabi aka zo aka dena, kai ma an kaga dama sai ka hada sai ka ce maulidinka kuma wanda yake hana ka ce maulidinka ake kuma ba wanda yake hana da maulidin da ake yi a gurin maulidi a karanta ishiriniya a karanta alburda a karanta dandarani a karanta badamasi wani gurin kuma sai karatun qur'ani a waje amma yanzu ba haka ake maulidi ba shi yasa bangare na biyu na kalmar shahada shine Muhammadun Rasulullah Annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya buga wannan takin a Qur'ani yace Muhammadun Rasulullah da haka Muhammad mubtada ne rasulu khabar ne lafzul jalala wa huwa mudafun Allah mudafun ilayhi Annabi Muhammad manzon Allah ne ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka bu ko baka ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba Annabi Muhammad manzon Allah ne to a cikin wannan kalma ta Muhammadur Rasulullah Annabi Muhammad manzon Allah ne na farko sunan sa Muhammad wanda ismu maf'ul ne daga hammada yuhammid Muhammad Muhammad mazanin sa shine tahmid idan ku an ce Muhammad shine mutumin da ya tara dukkan wata sifa ta alheri da yabo shine Muhammad shi yasa Hassan bin Sabit yake cewa wa shaqalahu min ismihi li yujallahu fa zal arsh mahmudun wa hadha Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine ainihin wato Muhammad wanda ya tara dukkan wata sifa ta yabo shi yasa hatta kira da ake ma annabawa ba ai ma annabi irin wannan kiran a Qur'ani Allah da yace ya Ibrahim kada saddata ru'ya wai ya Adam ya wani amma annabi ba a taba kiran shi ba da ya wani ya Muhammad ko a wancan zamanin in kaji wani yazo yace ya Muhammad ɗayan biyu ko dai balarabi daga ƙauye wanda bai san addini ba bako ko kuma din dan gari ne to arne ne ba musulmi ba amma dan gari wanda yake zuwa ya saurari karatu babu wanda yake zuwa ya ce ma annabi ya Muhammad amma waƙoƙi ba suna zazzagaya ba wani an maida annabi ba kuna ji ba ji abinda ake faɗa annabi ya zama sai ka ce wata harka ta Hollywood wani dan renin wayo kawai sai ya ce wai yanzu annabi ya zo suka ɗibi shinkafa da wake yanzu ma ya sha kwana saboda an rena mutane wayo yanzu kwanan nan wata bidiyon wata mata ana nan ana yawo da shi wai sun haɗu da annabi har ya faɗa mata wasu abubuwa saboda tsabar an rena annabin annabin bai da mutunci shikenan kawai kowa ma sai ya haɗu da annabi ya haɗu da kakan shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce masa kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Qur'ani duk inda Allah ya kawo sunan sa guda huɗu a siga ta labari yake kawo shi ba a siga ta ne daki akwai a suratu ali imrana wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul suratu al-ahzab ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi suratu muhammad alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Muhammadur Rasulullah shi yasa da Allah ya tashi in sai yi magana a suratul azab sai ce wa id akhadna minan nabiyina mithaqahu sai ce wa minka shi annabin da ake magana sai aka saka sunan ba a faɗa ba sai aka ce wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa su sai aka faɗa sunan saboda girmama shi yasa Allah in ya tafi sai dai amfani da damirul fitra yace tilka min anba ila garbi nuhi ha ila kama kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata Allah zai ce inna fatahna laka kaga fatahna laka waye wannan kafin din liyaghfira laka Allahu laka wake nan ma taqaddama min zambika wake nan wama ta'akkara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلِلْآخِرَةِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وَوَجَدَكَ مِسْكِينًا wajadaka a'ilan fa'amal yatima fala alam nashraha laka sadaraka wa wada'ana anka wuziraka alladhi anqada dhahraka haka Allah yake wa annabi magana sai safai sura sai a dinga amfani da damir rukuta amma wani mara kunya kawai sai dai dinka ganga yana ya Muhammadu kuma kai magana ce maka makin annabi baka san annabi baka san mutuncin annabi ba Allah madaukakin sarki cewa ya fa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi magana ma idan an zo za a yi gaban manzon Allah Allah yace kada ku daga murya ku sama da murya annabi sannan wala tajharu lahu bil qawli ka jahadi ba'dukum li ba'din anta fata a'malukum wa antum la tashurun kada sashin ku idan ga kiran sashi idan ga kiran annabi kamar da sashi ke kiran sashi Allah yace sai in ruguza aikin ku kuma ku sani ba sai ka fada yace innal ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wanda suke tausasa murya su in zasu magana gaban manzon Allah Allah ya ce wayannan sune wanda Allah ya jarrabu zukatan su akwai tsoron Allah a ciki sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana zaune a masallacin manzon Allah a Madina sai ga wasu mutane sun koma can suna ta su sai ya tura ɗan hizba ya ce ku taho da su aka taho da su ya kalle su ya ga bai san su bai ce musu amma ku baki ne suka ce ya ce wallahi kun sa ya ce wallahi da ɗan gari ne ku sai na ba ku kashi yace ba ku je Allah ya faɗa ba yace innal ladina innal ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina amtahana Allahu qulubahum yace na daga cikin girmama annabi hayyan wa mayyita ko gaban shi aka zo bai dare ka a daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin rasulullahi ba a samun ar-rasul sai an samu abu hudu dole a samu mursid wanda ya aiko wa yake aikowa Allah subhanahu wataala shi yasa sai ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka ya kai wannan annabin mu ne maka aiko ka sannan a cikin kalman annabi daga abu biyu ne imma minan nabi shine labari ko minan nabuwati shine al-makanul murtadi babu wani mutum a cikin mutane da Allah yake zaba a turu mala'ika a fada mai sako ya fada mutane sai annabi sannan kuma babu wani mutum da Allah ya kare masa matsayi kololuwar daraja ta karshe irin annabi idan aka ce kai annabi ne to Allah ya riga ya kare maka matsayi shi yasa sai ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka mu ne muka aiko ka ka ko san Allah ya yi aiki da kansa ko ka san aike ko yayi aiki to dole a samu al-mursil wanda ya yi aiki sannan a samu al-mursalu wanda aka aiko wanda kuma shine ar-rasulu din wanda Allah ya kira shi da ya ayyuhar rasul guri bi a qur'ani yace ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusarihuna fil kufri ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika sannan dole a samu ar-risala sakon da aka turo dan sakon da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya turo shi da al-kitabu was sunna ya turo shi da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Imam Shafi'i yace duk inda kaga a qur'ani indai akan munasabar magana annabi ne an hada al-kitabu da kuma al-hikmatu to al-kitabu din al-qur'ani al-hikmatu kuma shine bayani akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace da yawa daga cikin mutane gurin fassara suna yin kuskure da Allah yace bil bayyinati was-subur wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukar maka da zikiri wasu sai su fassara zikir na farko shine qur'ani to zikir na farko da Allah yace wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukar maka da zikir ba qur'ani bane mun saukar maka da zikiri ita ce sunna litu bayyana lin-nasi dan kawa mutane bayanin manuzila ilaihim abinda aka saukar musu shine al-qur'ani dan haka da qur'ani da bayanin qur'anin duka wahayi ne daga gurin Allah dan haka cewa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna qur'ani ya shiga ciki bayanin da annabi akan qur'ani ya shiga ciki shi yasa duk wani mutum da ya miƙe ma annabi ƙarya a duniya ko waye shi wallahi an san shi an san kuma ƙaryar da ya ma annabi shi yasa in dai kai kana nan kana bacci ba ka da lokacin da zaka kara addini to Allah kuma ba zai bar addinin shi ta haka ba akwai wanda sai ya horar da su sun yi shi yasa zaka ga maganar annabi Allah ya bashi kariya ta bangare uku ta bangaren matan shi. Allah yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan. Idan manzon Allah ya rasu wani bai isi aure matan shi ba, wannan kariya ne. Kai in ka mutu in baka yi saka ce wani ba zai aure matar ka ba, man anta waye kai? Sannan Allah ya ba jikin annaba kariya cewa zai isar da sakon Allah, babu wanda ya sai kashe shi. Shi yasa sanda aka saukar da ayin ya ayyuhar rasul balligh ma, yace kowa ya tafi. Sannan Allah ya ba maganganun manzon Allah kariya. Idan ka ji ana haddasana wani akhbarani wani anba'ani wani, za a ji a faɗi annabi ya ce. Amma magana ta zan an take za ka yi kai to sai ka ce to mallam Isa ya faɗa, sannan mallam Nura, sannan dan uwa ya faɗa, sannan take kewaya, sannan a zo kaina, ba ta buƙatar wannan. Amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana buƙatar wannan dan a tsare addini. To risalar da annabi ya zo da ita ita ce alkitabu was sunna, kuma ita ya kira duniya akai, kuma muna kan wannan, kuma akan shi muke kiran duniya akan alkitabu dawa da sunna. Malam ya alir ya wata magana da yace wala yahillu lahu, bai halatta ga shuwa ba an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama, sai yace wa yas'ala al-ulama, ya tambayewa amma waye kattajiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haka malam ya alir ya fada wannan karatun, akwai shi a gidan kowa tun kafin zuwan izala. Amma kana fada mutum Allah ya ce annabi ya ce sai ya shiru, sai to ita dai izalan nan dai da wayan mutum gabaki dai mutum ce shekara 30 ba. To in izalar da wayan ka ta zo, Qur'anin da aka ja da hadisi shi ma da wayan ka aka saukar da shi, da wayan ka aka saukar da shi. Dan haka Allah ta'ala yake ce ma annabi inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah, mun saukar maka littafi dan ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya saboda abin da Allah ya nuna maka. Dan haka Imam Shafi'i din yace ma ta kunshi duk abin da Allah ya saukar wa annabi. Allah yake wala taqullil kha'inina khasima, wa'annan abubuwan guda biyu sune Allah yake wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Dan haka in kun ji wani ya fassara wa anzalna ilayka dhikra, man saukar maka da Qur'ani ku gyara ku ce ala gafarta mallan nan Allah ya saukar mu da annabi sunna ne, litubayyana lin nas, dan yawa mutane bayanin ma nuzila ilayhim, abinda aka saukar musu shine alqur'ani. Dan akwai Qur'ani akwai kuma bayanin Qur'ani. Dan haka yace wa annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'adala bi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi imi, kun ga tilawa kenan, summa inna alaina, sannan zamu zo mu maka bayanin abinda tilawar ta kunsa. Dan haka kenan da tilawar da kuma bayanin tilawar duka daga gurin wa take, daga gurin Allah shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da sunna dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu shine ainihin wato alqur'ani. Sannan kuma dole a samu wato al-mursali ilayhim, wajen wa aka tura shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tura shi zuwa ga mutanen duniya da kuma aljanin duniya. Fadin Allah cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi, wannan itlaqal juz'i ne ma iradatul kulli, kamar yadda malaman balaga suke cewa a faɗi wani bangare kuma ana nufin duka. Da aka ce mutanen duniya gabaki ɗaya, ba mutanen duniya kaɗai ba, har da aljanun duniya Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira su zuwa ga ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala. Annabin da Allah ya turo shi ba wai abubuwan da suke furici ba, hatta abubuwa jimadatu wanda ba sa furici sai da suka ba da shaida akan cewa wannan annabi ne na Allah. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani balaraban ƙauye da ya gan shi, sai ya ce kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba. Sai ya ce wa manzon Allah wani abu ne mafi alheri? Sai ya ce ka yadda ba wanda za a bauta ma in ba Allah ba, kuma ni dan sako ne daga gurin Allah. Sai ya ce wa manzon Allah wannan maganar da kake faɗa waye ji maka shaida akan ta? Sai manzon Allah ya ce masa tilka shajara, waccan bishiyar da take bakin rani. Sai ya ce to ka ce ke bishiya, zo annabin Allah na kire ki. wannan Allah ya kalli bishira yace mata ke bishiya zo annabin Allah na kire yana tin yaga tayi gaba tayi baya tayi haka ta babbahu ta janyo daga inda take ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah yace yi mata izini ta koma annabi yace koma yana kallo ta koma ba shi bane busari yake cewa ja'at li da'awatihil ajjaru sajidatan tamshi ilayha ala saqin bila qadami ka'annama satara satara lima katabat furu'iha min badi al-qatb bil lagam misl al-gamama anna sara sa'iratan taqi harran yace mun izini mun maka sujjada annabi yace ai ba ai ma kowa sujjada in ba Allah yace ba ai ma kowa sujjada in ba Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da wani mutum yana kiwon dabbobinsa ya kirkeci ya kawo farmaki ya kama daya ya tsaya yana mamaki yace ikon Allah yanzu kirkeci da rana bidin tsoro ga mutum a gaban dabbobinsa ya kawo farmaki ya kama har zai gudu da abin da ya kama sai kirkecin ya tsaya sai yace ai ba ni bane abin mamaki irin ku da Allah madaukakin sarki ya turo annabi a cikin ku kun san shi kun san nasaba shi kun san gaskiya shi da amana shi kuka kare ta shi kirkecin ya bude baki mutumin magana yace ba ni bane da ne magana ya kamata in zama abin mamaki ku da Allah ya tafi mutum a cikin ku kun san shi kun san gaskiya shi da dabi'un shi da rufin amana shi kuma kuka kare ta wannan mutum